Na tambayi kakakin hukumar EFCC Mr. Wilson Wajeren shin da gaske ne sun fara damke wasu tsaffin kusoshin tsaron kasar? Da gaske ne mun kakkama wasu tsaffin jami'an ku kakkama kuma wani hali ake ciki?
A
ban san yawan adadin ba amma dai ana gudanar da bincike.
Eh
Commander Ahmed Tijjani Babagamawa tsohon hafsan saman sojan Najeriya ne.
Su wa'annan shugabanni na hafsan sojan soja ba abin da suka sa a gaba sai dai kawai su dubi kudin jama'a su amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an soyawa wa'annan mukan. Darin baka misali koda a Nigerian Air Force in ka tuna akwai wasu kwangiloli da aka bayar na wasu jirage da za a soyo amma ina tabbatar maka wa'annan jiragen ma wasu ma a cikin akwatuna aka kawo su aka fara hada su a cikin kasar nan. A ba wa'annan abubuwa babu su haka aka zauna aka kwashi kudin mutane aka tafi da su.
Yanzu haka dai ana taya madidin cewar ita ma headquarter tsaron Najeriya ta damke wasu tsaffin manyan hafsoshi. Na tambayi director labaran headquarter tsaron Kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan labari?
To gaskiyar labari dai mu ba mu kama su jami'an tsaro kan wannan sha'ani na bindigo gida kai ko kuma kayan yaki.
To sai dai kuma wata majiya mai tushe dake da alaka da tsaron Najeriya ta shaida min cewar wasu tsaffin janar-janar sun yi tayin dawo da wasu madudin kudade da suka wawure. Na tambayi shugaban committee da shugaban kasa ya kafa dake bincike ba da kalar kwangilar tsaro a Najeriya Air Vice Marshal John Ode ko ina gaskiyar wannan magana ko da yake John Ode bai musanta ba amma sai ya ce
wannan sir president mu za mu zama iya magana
okay haka ne ranka dai
haka ne
okay
na gode kwarai
Dr. Bawa Abdullahi Wasi mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya
abu mafi ala a yanzu a dawo da kudin shikenan kowa ya dawo da shi ai zai faɗi ga sunar sa ga signature sa ga abin da ya dawo da shi an karba to sai kuma ya saurari hukunci amma maganan wai don ka kawo kuɗi ka kama hanya kawai ka tafi gobe ma wani zai sake ɗeba ya ce in an gano zan mayar da shi.
Dr. Bawa Abdullahi Wasi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.